Taron ɗan wasan ƙwallon ƙafa kuma tsohon kaftin ɗin Ingila David Beckham ya shiga ayarin masu yin Allah wadai da hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya dangane da batun cin hanci da rashawa da hukumar binciken manyan laifuffuka ta Amurka wato FBI ta zakudo. Beckham ya ce wasu abubuwan da suka faru a hukumar abun takaici ne kuma marasa karbuwa a wasan ƙwallon ƙafa da duk jama'a ke kauna. Wasan ƙwallon ƙafa ba na wasu mutane ƴan ƙalilan bane, na miliyoyin jama'a ne, masoya wasan da suka bazu a fadin duniya, inji Beckham. Yana mai cewa lokacin canji yayi a hukumar ta FIFA kuma ya kamata jama'a su yi na'am da wannan canjin. Wani tsohon dan kwamitin zattarwa na hukumar ta FIFA, Chuck Blazer, ya bada shaidar cewa shi da wasu sun amince su karbi na goro gabanin gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya wanda aka buga a Faransa a shekarar 1998 da kuma wanda aka buga a Afrika ta Kudu a shekarar 2010.